أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku inda muke bayanin darasi dangane da kyawawan ɗabi'u a cikin addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da haƙiƙanin tuba da kuma wajabcinsa insha Allah cikin wannan bayani ma za mu ji ƙarin haske akan haƙiƙanin tuba da kuma wajabcinsa ƙarasawa kenan na wannan maudu'i da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata cikin darasin da ya gabata mun yi bayani kan cewa al'amarin tuba wani al'amari ne na juyi wani juyin juya hali ne wake samu a cikin zuciya sakamakon matakai guda uku wanda suke faruwa wannan zai ingiza mutum zuwa ga tuba zuwa koma ga Allah subhanahu wataala kuma mun yi bayani inda muka nuna cewa ma'anan tuba shine koma zuwa ga Allah subhanahu wataala watan komawan bawa ma'abucin zunubi zuwa ga Allah subhanahu wataala daga barin zunubai da kuma miyagun ayyuka daga kuma miyagun dabi'u Allah subhanahu wataala kuma ana kiran shi tawwab ma'ana mai yawan karban tuba daga bayansa ai mai dawowa mai yawan dawowa da rahamarsa zuwa ga bayinsa bayan sun yanke wannan rahama tsakanin su da Allah subhanahu wataala sakamakon zunubai saboda haka inda muka nuna cewa kenan tuba wani nau'in juyin juya hali ne wanda yake faruwa a cikin zuciyar dan adam wanda zai samar da wani canji tare da shi daga barin wani yanayi zuwa ga wani yanayi wanda yake mafifici saboda haka dangane da wajabcin tuba shi ma za mu yi dan bayani kamar haka wajabcin tuba wani abu ne wanda yake dukkanin malamai na addinin musulunci sun yi ittifaki akan cewa wajibi ne zaman to mutun ya tuba wajibi ne bawa ya tuba zuwa ga ubangijinsa sakamakon zunuban da ya aikata ya zaman to yayi niyyar barin su yayi nadama akan su ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala da kyautata ayyuka Allah subhanahu wataala kuma cikin rahamansa da daukakansa da falalansa yakan dawo da rahamansa zuwa ga bawansa da ya tuba zuwa gare shi wannan duk malaman addinin musulunci sun ittifaki akan cewa tuba wajibi ne saboda haka zamu iya ganin shi kankan sa alqur'ani mai girma shi ma ya sarraha a cikin wannan aya aya ta 8 cikin suratu tahrim inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar inda Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai da suna wanda yake mai tarin falala da daukaka da albarka watan sunan su na kasancewa su mu'minai ne wanda suka ba da gaskiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda suka gaskata da manzon Allah ta'ala wanda suka gaskata da ranan karshe Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala daga zunubanku ana samu mumini da zunubai madaman ba masumi bane yana da zunubai kanana ko manya Allah subhanahu wataala yana kiran mu'minai anan wurin cikin wannan aya da cewa ya ku mu'minai ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da tuba watan komawa na gaskiya taubatan nasuha tuba ta gaskiya wanda babu komawa a cikin zunubi bayanta saboda haka ubangijinku ya kusata asa rabbukum hakika ubangijinku ya kusata an yukaffira ankum sayyi'atikum ya zamanto ya kankare muku miyagun ayyukanku sakamakon tuban da kuka yi wa yudkhilakum kuma ya shigar da ku jannatin tajri min tahti al-anhar, to aljannoni wanda a karkashin su koramu suna gudana, wata iyakan ni'ima kenan na Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama. Kenan cikin wannan aya din zamu iya fahimta cewa tuba wajibi ne, tunda Allah ta'ala ya ce tubu, malamin usul suna ce fi'ilul amr yana fa'idantar da wajabci ne, idan Allah ta'ala ya ce ayi ku yi kaza, ya ku wanda kai imani ku yi kaza, to yana nuhin kenan wajibi ayi, indai ba wata karina ta zuba wadda za ta canza wannan daga wajabci zuwa ga istihbabi ba. Saboda haka cikin wannan aya din muna iya fahimta cewa tuba wajibi ne, wajibi ne a koma ga Allah subhanahu wata'ala idan an yi zunubi, wajibi ne ya zamanto an tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana da natijoji, yana da fa'idodi wanda zai samar da tare da shi mumini wanda ya tuba. Na farko, Allah subhanahu wata'ala zai kankare mai miyagun ɗabi'unsa, miyagun zunubansa, sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna. Saboda haka wannan aya tana kunshe da ma'anoni masu girman gaske wanda ta cancanci ya zamanto an yi tunani a kanta. Sannan kuma za mu iya gani su annabawan Allah subhanahu wata'ala, duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ba annabi ko kuma manzo zuwa ga mutanen shi, to harkon abin da yake kira zuwa gare shi shine tuba. Yana kiran mutane zuwa ga tuba, wannan ya nuna kenan wajabcin tuba. Saboda me? Ba tare da mutum ya tuba ba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba, ba tare da mutum ya tsarkake zuciyar shi ba, babu wani mahalli wanda tauhidi zai iya zama. Annabawa suna kira ne zuwa ga tauhidi, kenan harkon marhalan da za su taka, harkon marhalan da za su hau a kan shi, matakin harko shine to kiran mutane zuwa ga tuba. Kuma inda muka yi bayani cewa idan mutum yana bukatan ya tsarkaku, idan mutum yana bukatan ya kyautata ɗabi'unsa, harkon matakin da zai hau shine tuba. Shi yasa annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanni su ma harkon abin da suke kiran bawa zuwa gare shi, harkon abin da suke kira bayan Allah zuwa gare shi shine tuba. Saboda idan mutum ya tuba, zuciya ta tsarkaka, lokacin ne tauhidi zai iya zama, to lokacin ne kadaita Allah subhanahu wata'ala zai iya zama a cikin zuciyarsa, lokacin ne kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka za su samu mahallinsu, lokaci ne jawin zuciyar shi zai kasance ya gyaru, ya zama hakikanin jawi na zuciya, wato yanayi kenan na zuciya na mutum na hakika. Alal misali, in za mu duba zuwa ga annabi Allah subhanahu wata'ala, annabi Hud ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, shi ma harkon abin da ya kira al'ummar shi zuwa gare shi, harkon abin da ya kira al'ummar shi zuwa gare shi shine tuba. Watan tuba kamin tauhidi, watan su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala, wanda zai daidaita al'amarin su ya zamanto sun kyautata tauhidi, sun kyautata kadaita Allah subhanahu wata'ala, sun kyautata kyawawan ayyuka. Allah subhanahu wata'ala yana cewa kan halshen annabi Hud alayhi salam, yana cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, yana cewa ya ku mutane na, ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi, ku nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sannan ku tuba zuwa gare shi. Wannan kenan yana nuna me? Yana nuna wajabcin tuba, wajabcin koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, wajabcin istighfari. Wannan kenan ɗaya daga cikin misalan da muka ambata dangane da annabawan Allah subhanahu wata'ala, harkon abin da suke kira zuwa gare shi shine tuba kamin tauhidi kenan. Hakanan zamu iya ganin annabi Salih, shi ma ya nuna tuba shine asase, shine tushe ga aikin shi da kuma da'awan shi. Shi ma yana cewa faqala ta'ala, Allah subhanahu wata'ala yana cewa akan halishansa, yana cewa fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, ku nemi gafara Allah subhanahu wataala, sannan ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan zamu iya gani shi ma annabi Shu'aib ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, shi ma ya yi taharruki, ya motsa a cikin da'awansa ta hanyar wannan macirata, ta hanyar wannan muntalaki, yana cewa wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud, yana cewa ku yi istighfari, ku nemi gafaran ubangijinku, ku tuba zuwa gare shi, lalle ubangijina ya kasance mai jinkai, lalle ubangijina ya kasance mai son bayansa, mai son bayansa wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi, mai jin kansu ne, mai jin kukansu ne, mai koma zuwa da rahamarsa zuwa gare su bayan sun nisanta da shi sakamakon zunubansu da kuma miyagun ayyukansu. Wannan kenan dangane da ayoyin Alkur'ani masu girma wanda suke nuna mana annabawan Allah subhanahu wata'ala sun kasance harkon abin da suke kira mutanensu zuwa gare shi shine tuba. Mutane su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, su nemi gafaran shi, su daina miyagun aqido, su daina miyagun ayyuka, su daina miyagun dabi'u, su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine abin da zai tsarkake su, wannan shine abin da zai kusatar da su ga Allah subhanahu wata'ala, wannan shine abin da zai ba su rayuwa mai kyau cikin wannan duniya, wannan shine abin da zai ba su kyaukyawan sakamako ranar alkiyama. Hakanan kuma in zamu koma zuwa ga riwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suma suna akkada wannan al'amarin wanda ke nuna mana cewa tuba wajibi ne, kuma wajibcin tuba wajibci ne wanda yake faure, ma'ana wajibi ne mutun ya tuba da sauri idan ya iltifati, idan ya waiwayu ya zuwa ga miyagun natijoji, miyagun sakamako na zanubai, da kuma nisantar da shi da suke daga Allah subhanahu wataala, da kuma shiga tsakanin shi da suke yi da tsakanin shi da masoyinsa Allah subhanahu wataala kenan. Saboda haka wajibi ne da sauri ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yazo cikin wasiyar Imam Ali alayhi salam wanda ya madansa Imam Al-Hasan alayhi salam, yana cewa wa in faraqta sayyi'atan fa'ajjil mahwaha bitawba, yana ce masa ya kai dana, idan ka rabu da mummunan dabi'a to kai saurin shaheta da tuba. Wato idan ka bar zunubi to kai sauri ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, saboda wannan tuban shine zai shahe wannan zunubi. Wannan riwaya wanda yazo daga Imam Ali alayhi salam taban baya nuna cewa Imam Hassan alayhi salam yana aikata zunubai, amma irin abin da ake cewa ne iyyaki a'ni wasma iyya jara, tun kana magana da wani ne amma kana nufin wani shi, kana nufin wani shi. Saboda haka Imam Ali alayhi salam nan wurin yana nufin yayi tambihin wasu ne, tunatar da su kan cewa tuba shine abin da yake shahi mummuna. Saboda haka ba yana ni Imam Hassan alayhi salam ya aikata zunubi bane ko yana aikata zunubi wal azbillah. Kenan idan mutun ya rabu da mummuna, abin da ya kamata shine sauri ya gaugauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, sai wannan tuban ya shahe wannan mummuna. Hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce ma Ibn Mas'ud, yana ce masa ya ibn Mas'ud la tuqaddim az-zamba ولا تؤخر التوبه ولكن قدم التوبه واخر الذنب, yana ce masa ya kai dan Mas'ud kada ka gabatar da zunubi kuma ka jinkirta toba, sai dai abinda ya kamace ka shine ka gabatar da tuba kuma ka jinkirta zunubi. Wannan shi ma hadisi yana nuna mana tuba wajibi ne, kuma wajibcin sa da sauri ne mutun yayi kokarin gabatar da tuba kame ya zamanto ya gaggauta aikata zunubi. Hakan ya kamata mutum ya jinkirta zunubi kuma ya gabatar da tuba a kowane lokaci. sannan ya zo wani hadisi shi ma daga Imam Ali alayhi salam wanda yake cewa musawwifu nafsihi bitauba min hujumil ajal ala a'zamil khatar. Ina cewa duk mutumin da yake yin sassauci baya saurin tuba baya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to lallai yana kan babban hadari saboda ajali yana iya afka masa a kowane lokaci ya zamanto ya kawar da shi daga wannan rayuwa din a halin bai tuba ba. Saboda haka kenan don kauce ma wannan hadarin ya kamata mutum ya gaugawan tuba daga miyagun laifuka ya gyara kansa ya kyautata ɗabi'unsa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ya rabauta a duniyansa da lahiransa. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.